بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan safiya ta ranar Asabar wadda ita ce safiyar 28 ga watan Sha'ban shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama daidai da lissafin 9 ga watan March shekarar miladiya ta 2024 daga masallacin mu na Darul Hadith Salafiya dake Zaria a Nigeria masallacin Malal Bani Zaria Allah ubangiji ya gafarta mishi wannan shine darasi na farko insha Allah cikin jerin darussa da muke musu taki da majalisar Ramadana na shekara ta 1445 a wannan majalisi insha Allah za mu yi ɗan talikat kanana ne game da wani kankanin littafi mai albarka insha Allah littafin akhba'un wa mafahimu fi shahri Ramadan yajibu an tusahha wato wasu kurakuran fahimta da suka shafi watan Ramadana wanda ya zama wajibi musulmi su gyara su wannan littafi mutumin da ya rubuta shi wani malami ne mai suna Abu Ammar Muhammad ibn Abdullah ba Musa wannan malami shine shugaban makarantar Darul Hadith Markazus Salam ala ilmi wanda yake garin Hudaydiya Hudayda amin garin Hudayda sunan garin kenan kasar Yemen ɗaya daga cikin manyan birane ne na kasar Yemen al-Hudayda din wannan malami a bara-baran nan ya rubuta littafin da aka ba shi ne sabo kwarai da gaske yana daga cikin ɗaliban da Malam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i ya karantar da su Allah ya gafarta mishi wala speaker ya take wannan karin kuma malam jibril ina jin wani dum 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 haka me yake dum a rage shi ina ga echo ne saboda an cire da duman nan echo ne akwai wasu wato wasu maganganu ne ko kuma wasu mas'aloli ne guda 30 kaman adadin kwanakin wata din wanda suka shafi watan Ramadan wanda galibin su akwai kuskuren fahimta ko kuskuren fassara game da yadda ake mu'amalantar mas'alolin to ganin cewa galibi duk inda musulmi suke a wannan kasar tamu alhamdulillah zaga idan Ramadan ya kusanto akan yawaita yin muhadarori akan yadda za a fuskanci shi ayyukan da ya kamata a yi a ciki ina aka kwana ina aka tashi wannan ya zama wani abu na al'ada kuma al'ada ce mai kyau sannan idan an shiga watan kuma gadangadan inda ka kewaya za ka ga mutane sun ba da muhimmanci wajen halartar majalisoshi na tafsirin alkur'ani mai girma wajen raya wannan wata ta fuskar karatun alkur'ani da mudarasarsa da fassararsa ga kowa ko kuma kowannen al'umma suna yi gwargwadon ɗakasu gwargwadon abinda Allah ya huwace musu gwargwadon ƙarfin ilimin malaminsu gwargwadon azimarsu wannan ma al'ada ce kyakkyawa wanda bana jin a iya sani na yanzu a kasashen musulmi akwai inda ake raya wannan al'ada kamar Najeriya kaji kasashen Larabawa ba su da irin wannan al'adun na majalisai na tafsiri dan azumi yayi gaskiya ba su da shi ko kasar Saudi Arabia babu wannan al'ada alhamdulillah mu Allah ya taimake mu a raya ta wanda tana amsa sunan abinda ake kira da suna mudarasa wato yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da malaminsa Jibril alaihi salam suka kasance duk watan azumi suna yin mudarasan kuma a azuminsa na ƙarshe har sun yi su biyu wato shine a karanta a fassara a yi bayani a fitar da hukunce-hukunce a yi sharhi duk abin da ya kamata a bayyana shine mudarasa ko a yanzu ma abin da ake yi din kenan kawai dai ya bambanta ta fuskar yanzu ya juya kamar malamin ne kawai yake karanta da ɗalibai to da za a samu ɗaliban ilimi su yi haka junansu ma ba za a ƙi abin ba ce ga wasu alarmomi ko ga wasu ɗalibai ko wasu makaranta alkur'ani su dinga karanta wa junansu a karanta wani juzi'i ko izifi sannan a tattauna akan masail da ke cikinsa ayi bahasi akai duk wannan abu ne mai kyau wato ne yadda watan yake watan alqur'ani to a aikace a ga yadda qur'ani zai kasance wato abokin fira ga mutane a cikin wannan wata to ganin haka muka ga dacewar mu ga wannan littafi sama sama dan mu samu karin fa'idoji insha Allah zamu fara daga inda mallan yayi muqaddima da yake cewa alhamdulillah rabbil alamin alkamil fi zatihi wa sifatihi wa aqwalihi wa af'alihi almunazzah an kulli naqsin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda yake cikakke a cikin zatin sa da siffofin sa da maganganun sa da ayyukan sa ya Allah wanda ya tsarkaka daga dukkanin wata naqasa as-salimi min kulli aibin Allah wanda yake ya abin nan wato ya tsira daga duk wani aibi alqa'il wanda yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah yace a yau na cika muku addinin ku kuma na cika muku ni'imata kuma na yarje muku musulunci a matsayin addini wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala man zayyanahu Allah ta'ala akmala tazyin tsira da aminci cikakku ga wanda Allah ya mishi kyakkyawar kulliya wa kammala bihi ad-din wanda Allah ya cika addini ta hanyar sa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alqa'id manzo wanda yake cewa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad wanda da ya kirkiri wani abu cikin wannan addini namu wanda baya ciki to an mayar masa da kayan sa wannan hadisi ne muttafaqun alaihi an Aisha radhiyallahu anha amma ba'd mallan yace fa hadhihi ba'dul akhta'i wal mafahim ga wasu misconceptions ko misunderstanding wasu kurakurai ko wasu fahimtoci na kuskure allati ishtaharat fi shahri ramadan inda ba'dil muslimin wannan fahimtoci sun shahara a watan ramadana a gurin musulmai musulmai suna kudirce waɗannan tunane-tunane wa yajibu alal muslimina tashihuha wanda ya wajaba kuma a gyara su ikhtartuha na zabo waɗannan kurakurai ne lihajatin nasi almasati ilaiha saboda tsananin buƙatar mutane zuwa ga waɗannan bayanai wa zakartu alkhata wa bayyantu sawaba bi dalilihi wa ta'lili nakan ambaci meye kuskuren sannan kuma menene wato abin da yake daidai da kuma hujjar daidai din ma zikri kalami salafi rahimahumullah sannan na ambaci maganganun magabata Allah ya musu rahama wa kibari ulama il asr da kuma maganganun manyan malaman zamanin nan sibin ba su Uthaymeen su Albani da makamantansu sammaituha na kira wannan littafi da suna akhta'un wa mafahimu fi shahr ramadana yajibu an tusaha balagat 30 su'alan wa 30 jawaban tambaya ce guda 30 da kuma amsoshin su wa kana hadha ibaratun ibaratan an barnamijin yawmiyin fi shahr ramadan li'ami 44 wa 400,000 lil hijra yace kuma asalin wannan bayanan nayi su ne a wani shiri na kullun shiri ne yake yi kullun na majalisi a kwana 30 a watan ramadana na bara wato shi ma kanshi littafin majalisin ramadan din yake yusajjal thumma yunsha yana ana daukan wannan recording na karatu ana yada shi yayi wata guda yana yi cikin watan ramadana thumma ra'aytu an yutba ala shakli kitabin sannan kuma daga baya sai naga dacewa ai transcribing din shi a buga shi a matsayin littafi fa qumtu bi tahdhibihi wa tartibi shine na tsaya na tace shi na tsara shi a bisa wannan surar da kake gani fa qaddamtu wa akhartu sai na tura wani abu gaba na dawo da wani baya wa adabtu na kara wa hazabtu na goge saboda magana baka salanta da uslubin ta ya bambanta da maganar rubutu saboda ka dole an zo za a combatin maganar baka zuwa rubutu sai an buƙaci gyare-gyare da canje-canje da makamantansu yace liyutba wa liyakuna salihan liman arada wannan mimmi da yace liman arada tadrisahu fi majalis ramadana fil masajidi wa ghayra yace nayi haka dan ya dace dai da za a sake yin amfani da littafin wajen karatu a masallaci lokacin ramadana ko lokaci liyastafida min hal muslimuna dan muslimai su fa'idan tu wa yusahihu ma alika fi adhanihim min akhta'i wa mafahima ghayr sahiha fil hadisi aw fil fiqh kuma dan ai amfani da haka a gyara wasu kurakurai da suka shiga cikin zakatun mutane a game da fiqh ko hadisi ya shafi ramadan fa ya'rifu al ahkam as sahiha su san hukunce-hukuncen a ingantacce wa yumayyizu bayna as sahihi wa dha'if min al ahadith allati ishtaharat wa intasharat su masu bambance abin da ya inganta da wanda bai inganta ba dangane da hadisai da suka yada gari thumma walam awalam tasihha fi ma yakhusu hadha shahri al-mubarak shi as'alullaha an yanfa'a bi hadha al-kitabi man sha'a min ibadi Allah nake roko ya amfanar da wadanda yaso daga cikin bayinsa da wannan littafi wa ayyaz ala lahul qabula baina khalqihi wa ahbabi Allah kuma ya sa littafin ya samu karbuwa tsakanin halittun Allah da masoya Allah wa an yaj'alahu hijaban li minan nar malamin yace kuma Allah ya sa wannan littafi ya zama mini katanga ta kariya daga wuta wallahu a'lamu bis-sawab Allah shi yafi sanin daidai wato karkace duka abin da ya rubuta wato lazimi ne ya zama daidai tayyu akwai abin da shi ne a ijtihadin shi wata kila ba daidai bane da haka ya mazai to gaciya wa ilayhi al-marja' wal ma'ab zuwa ga Allah ake komawa gaba daya wa sallallahu ala sallama ala muhammadin wa ala jami'il ali wal ashab yace katabahu al-faqiru al-abdu al-faqiru ila maulahu al-ghani al-qadir abu ammar muhammad ibn abdullah ba musa al-qa'imu ala dar al-hadith wa markaz as-salam al-ilmi lil-ulum al-shar'iyya al-yaman al-hudaydah sunan makanta kenan dar al-hadith wa markaz as-salam al-ilmi lil-ulum al-shar'iyya a garin hudayda na kasar yaman kamar shine gari na hudu cikin manyan biranen kasar yaman amma san da ya rubutun yana kasar makka shine bada addressing inda ya rubutun makkatul mukarrama harasahallah makka mai daraja wadda harasahallahu Allah ya tsare ta a sha'abu amir jabal sudan jabal sudan sunan wani wata alƙarya ne wani ƙauye ne dake kusa da garin makka kaman ƙauyuka haka dake kewaye da makka to a lokacin yana zaune a wannan gari ya rubuta wannan cikin watan shawwal na bara 10 ga watan 10 1444 to wannan muqaddimar da yake nan wanda gaga ta bayyana maka asalin littafin dama wato program ne ya gabatar wanda ake recording daga gaba kuma mai da shirye tashi sai ya ce as'alul awwal tambaya ta daya hal sahihun anna salafa kanu yatrukuna al-ilma wa at-ta'lima fi shahri ramadan wa yuqbiluna ala qira'ati al-qur'ani faqat shin da gaske ne abinda ake fada ya shahara tsakanin mutane cewa idan watan ramadana yayi magabata sai su daina duk su rufe makarantun su su rufe majalisan su sai ne ba su rarrun duk wani ilimi kowa sai dai bude musafin sa kawai ta karantawa tsawon watan ramadana shin wannan magana da ta shahara ai duk muna jinta ba sabon magana bace shin haka take ko kuwa akwai jawabi akan ta malam yace aljawabu wa min allahi astamiddu al-auna was-sawab amsa ita ce wurin Allah nake neman ya bani gamdakatar kuma ya taimaka mini amsa ita ce ja'at ba'dul athari an ba'd as-salafi rahimahumullah annahum kanu yatrukuna majalis al-ilm fi shahr ramadan gaskiya ne ana ruwaito wasu maganganu daga wasu cikin magabata Allah ya gafarta musu cewa sun kasance idan watan ramadana yayi suna rufe makarantarsu walam yasiha min dhalika shay'un amma wannan abu da aka ruwaito babu abu daya da ya inganta daga cikin su kama qala ibn rajab rahimahullahu ta'ala fi lata'ifil ma'arif kama yadda ibn rajab al-hanbali wanda shine ya fara bujiro da wannan magana agun shi aka fara jinta kuma shi da kanshi yace bata inganta ba ibn rajab shi ya fara bujiro da wannan magana a littafin lata'ifil ma'arif a shafi na 171 waɗannan mutane cikin salaf cikin malaman salaf da aka ambata akwai guda uku na farko akwai al-imamu az-zuhri muhammad ibnu muslim ibnu shahab ibn az-zuhri wa huwa tabi'iyyun mashhur mashhurun malamin nan na biyun su akwai sufyanu ath-thauri sufyan ibn sa'id ath-thauri rahimahullah wanda aka ambata cewa abdurrazzaq as-sana'ani ya ce sufyanu ya kasance yana rufe makarantarsa wal imamu malik rahimahullah da imamu darul hijra Malik ibn Anas al-Usbahi Allah ya gafarta mishi wanda shi kuma aka ce Ibn Abdul Hakam shi ya faɗa daga gare shi to Ibn Abdul Hakam kuma ko a iyanan ka kalla Ibn Abdul Hakam bai da ski Maliku saboda haka ko iyanan ka kalla akwai inqita'i a cikin magana wannan sai Malik yace walam yarid shay'un anis sahaba radiyallahu anhum fi zalika ba a samu wata magana irin wannan daga wani mutum cikin sahabbai cewa sahabbai suna jingine makarantu ko su daina karantawa su kama karatun Qur'ani kadai ba wa kullu alladhi warada fi hadha al-mawdu'i huwa an ha'ula'i thalathati faqat duk abinda aka ruwaito game da wannan mas'ala to ya shafi waɗannan malamai ne guda uku walam yadhkurha ahadun qabla al-hafid ibn rajab rahimahullah wallahu a'lam kuma su din ma babu wanda ya riga ibn rajab fadan wannan magana ma'ana sai a karni na 8 kenan wa hadhihi al-atharu laysa laha asanid maganganun ma ba su da isnadoji illa al-atharu illa athar az-zuhri rahimahullah in banda na zuhri faqad rawahu musnadan ibn abd al-barri rahimahullah fi at-tamhid bi sanadin da'if shine kadai yake da isnadi amma mai rauni wanda ibn abd al-barri ya ruwaito a cikin isnadin akwai abdullah ibn muhammad ibn ja'far abu al-qasim al-qazwini wanda malamai da dama sun rawata shi kamar ibn asakir ya fada a cikin tarikhu dimashq haka nan kuma ad-darqutni a cikin su'alatil hakim kaga isnadin shi ma mai rauni ne to wannan na farko kenan cewa maganar ba a santa ta shahara ba sai daga bakin ko daga alƙalamin ibnu rajab sannan kuma ta fuskar isnadi to ba ta da isnadi kuma tunda ana so ta zama hujja kamar yadda ibnu taymiya yake fara tana buƙatar isnadi izuwa ga malaman da aka danganta musu kafin ta shiga mataki na biyu na ganin dacewa hujjacinta ko rashin dacewa saniyan abu na biyu a taqidu anna hadha la i'tiqad yace ina ganin wannan kudircewan wa huwa tarku talab al-ilmi fi ramadana ghayru sahihin limaye mutane su ce to in ramadana yayi a kudirce cewa to abin da yake mustahabbi shine a daina duk wata karantawa to wannan abin ba daidai bane kaga mu za mu ga to ai wannan abun dama ba haka ake ba tunda ai babu karantawar da kai alqurani kuma mu kullun cikin shi muke ma'ana a nan kasashen mu ramadana tana ma fin sauran watanni samun nasibi na karantawa domin har waɗanda ma ba su damu da zuwa makaranta ba zaka ga sun dauki al'amarin zuwa makaranta gadangada sai ka mu za mu iya cewa a nan yankin namu to wannan matsalar tana da sauki ta fuskar watin a dakatar da makarantu wataƙila sai dai kuma makarantun boko ko kuma wasu darussa da ake ganin ba su dace da ramadana ba sai a canza kuma ai wasu na musamman na ramadan akan gaba gaba shine alqurani sannan kuma da irin muhaduri da ake yi wasu na weekends wasu na kullun da waɗanda ake sawa na majalisoshi na tattaunawa akan masail da suka shafi ramadana abinda ya shafi qiyamul layli tunatarwa akan tahajjudi da ashan akan ciyarwa zaka ga kusan duk wata mas'ala ta shafi ramadana duk yadda mutum ya kai ga rashin son ya je ya sauraron karatu don Allah da sai ya ji wani abu na wa'azi game da shi a dimunan yankin mu kaga ba mu da wannan matsala ta wannan fuska amma zai ambaci wani abu da yake da alaka da inda muke yace awwalan na daya daga cikin abin da yasa nake ganin cewa ba daidai bane a rufe makarantu a daina karantawa cikin ramadana yace lima sabata an ibnu abbas radiyallahu anhuma annahu qala ya tabbata ibnu abbas yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas nabi sallallahu alaihi wasallam yafi kowa kyauta wannan abu ne tabbatacce a tarihi wa kana ajwada ma yakunu fi ramadana sannan kuma shi da kansa din annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita kyauta fiye da sauran kyautar da yake idan ramadana ya zo hina yalqahu jibrilu a lokacin da yake gamuwa da malaika jibrilu wa kana jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min ramadana fayudarisuhu alquran jibrilu yakan gamu da shi kowane dare a cikin ramadan sai suna karanta alqurani fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu jibrilu ajwadu bil khairi min ar-rihi al-mursala yace a irin wannan lokacin sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam kyautarsa tafi kyautar iska sakakkiya wannan hadisi ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun rawaito shi kaga wannan hadisin na farko yana nuna wato halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kyauta wanda kuma ya zama wajibi kowa ya kokari ya gayi koyi da wannan halin musamman idan kana cikin wadanda ake maka kirari da cewa malamai magada annabawa to kaji halin annabawa kyauta ko da yaushe a san ka a san me kyauta ne kuma kai dan Allah sannan idan ramadana yazo a ninka a ƙara ƙarawa sannan kuma idan ramadana yazo annabi sallallahu alaihi wasallama yakan lazimci majalisin malamin sa jibrilu kullun dan karatun alqurani mudarasa shine malamin ya saurari karatun dalibin malamin ya ƙara wa ɗalibin karatu, malamin ya gyara wa ɗalibin, ya mishi fassara, ya ji na jiya shin ka iya, kamar majalisi na karantarwa wanda yake advance. To kamar yadda na ambata, kaga kowa zai yi ne gwargwadon matakinsa, gwargwadon abin da malamin ku zai iya, gwargwadon manhajin ilimi wanda zai muku sauki. Galibi ma a ƙasashenmu manhajin da ya fi sauki shine manhaji irin wannan na tafsiri. Ga mai jan baki zai ja baki, malami ya fassara, ya yi bayani, kuma ya wayewa da mutane kai, ya amsa musu tambayoyi, ya ba su saƙonni da suka shafi rayuwa da addini da tarbiyya. Zaka ga mutane sukan samu kyakkyawar wato tarbiyya cikin Ramadana, rayuwarsu takan inganta. Wani daga nan shi kenan ya miƙe insha Allah. Wato abu ne mai kyau ƙwarai da gaske. Haka kai mamakin wasu daga cikin 'yan bid'a waɗanda idan sa so su kara wata bid'a su ce ai tafsirin Ramadana ma ai bid'a ne, saboda su tasu bid'a ce, suna so yanzu ku yi tarayya a cikin bid'a. Bayan sun san wannan hadisin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana koyon karatu, koyo na musamman na Qur'ani a watan Ramadan, ai Jibrilin yana zuwa kullum ya kawo wahayi, kuma kullum ya kawo wahayi zai bayani akan abin da wahayin yake nufi. Wannan ayar a sa ta a sura kaza, wannan sura a sa ta a ƙasan sura kaza, wannan ayar ta goge aya kaza, wannan ayar ma'anarta kaza, duka Jibrilin yana yin wannan ko da yaushe. Amma idan Ramadan ya zo kullum za a yi wannan, sannan za a yi tilawan na baya, za a yi muraja'a, za a tantance. To kuma a ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai Jibrilu ya zo ya ƙara darasa, ma'ana na safa daban na yamma daban. Me za a fahimta daga nan shine shekaru suna ƙaruwa, ana ƙara kusanci da tafiya lahira, to so ake a ƙara ƙaimi da aikin alkhairi, ba wai a rage ba. Ana matasa an yi, to kar a ce dan shekaru kuma su da ce ai yanzu mu ina ai abin ya fi ƙarfin yanzu mun ban ma yara, a'a lokacin ya kamata a ƙara ƙaimi, saboda ana ƙara kusanci a al'adance. Ana tunanin wanda ya yi shekaru to ya fi dacewa da ya mutu, na ce a al'adance ita mutuwa ba ruwanta, ba ta aiki da irin logic namu na mutane, kowa tana iya ɗaukar shi. Amma dai a ɗabi'ance mu mutane muna ganin wanda ya yi shekaru yanzu da za a zo nan yanzu a ce mu zaɓi wanda zai mutu. Masu fararen gemu nan da malam kai za mu fara cewa ta ɗauka, sai mun ce ai ka ci zamaninka ga malam shi ba, mu kuma taban mu sai an kwana biyu. Amma ga ba ruwanta, inda wata garma sai ta ɗauki wanda ya fi kowa ƙarancin shekaru, ko wani zakakurin da muke ganin bai dace ta ɗauki shi ba, haka ta ɗauki ba albani ba, ta ɗauki wani, ta ɗauki wani, ta ɗauki wani, ba ruwanta. Mutuwa ba ta aiki da irin lissafin da mutane suke, ba abin da ya dame ta. Yanzu yau kaga ana sauran kwana biyu azumin nan, wallahi ta garma ba za ka yi azumin nan, mutane da yawa ma ba za su kai ba. Saboda haka kullum mutum ya zama cikin shiri. Saboda haka wannan hadisin yana nuna da gaske a aikace ana karantar da musamman Alƙur'ani a lokacin azumi. Ina fata mun gane da mu gane lojigar magana. To kamar yadda na ce mutane sun kasu kamar gida uku game da lokacinsa a Ramadan. Watan shi Ramadana lokaci ne mai albarka, kamar yadda misali harami wuri ne mai albarka. Malamai irin su Ibn Kathirin, irin su Nawawi da ire-irensu da suka yi ta'alilin batun yawaita karatun Alƙur'ani, har aka ji an ce wani na saukewa kullum ko yana sauka guda biyu, an samu cikin malaman sahabbai, cikin tabi'ai, cikin atba'ut tabi'ina, cikin mashahuran malaman musulunci, ha irin su Imam al-Bukhari, su Shafi'i, duk suna yin wannan abu, kamar wato suna yawaita karatu in suka je harami ko idan Ramadana ya zo. An yi ta'alili da cewa saboda lokaci da wuri mai albarka, ana so ka yawaita yin ibada ne mai samun lada. Misali idan ka je Makka, to kar ka taƙaito akan nafiloli sunanin rawatib. In ka ga dama za ka yi nafila raka'a dubu to ka yi, ma'ana ka je kawai ka shiga masallacin ka yi ɗawafi, sannan ka samu wuri kai ta nafila, kai ta nafila babu adadi, to ya halasta. Saboda wata fursa ce zahabiyya da ba dole ta ƙara maimaituwa ba. To hakan za ka yi kanta Qur'ani sauka dubu a Ramadana, sai malamai suka ganin ba za a hana ba. Saboda Qur'ani suka ce ana karantawa don ta'abbudi, ana karantawa don tadabburi, ana karantawa don mudarasa, ana karantawa don addu'a da ruqya. To kowane karatu da gwargwadon manufarshi, gwargwadon yadda za a yi shi. idan karatu ne na mudarasa kaga dole a ja aya ɗaya biyu a fassara idan karatu ne na neman lada irin wanda yake da ramadana kuma wanda yake yi dama ya san qur'ani gurgurdan sani to babu laifi dan ya sauke shi ƙasa da kwana uku wannan duk maganganun malamai ne idan yake ibnu kasirin kashe yake cewa tsayawa akan kwana uku nan mafi karanci shi yafi dacewa to wannan tsadan lokacin ta hukunta cewa kowa ya kokari ya ga cewa me zai istiglali na lokacin to wani idan ramadana yazo yakan ci moriyarsa ta hanyar ya amfani lokacin yayi ta karatun alqur'ani yayi ta zikirori yayi tasbihi yaje gurin tafsiri ai sallar ashan da shi da sauransu to wannan kashi na farko kenan su ne galibin mutanen da suke samun rabauta da tsira a ramadana kashi na biyu kuma su ne mutane waɗanda suke ci gaba da rayuwarsu yadda suka saba yadda suka saba kafin ramadana ba sa canzawa kasuwa office makaranta majalisa ba majalisi ba majalisa an gane bambanci ko majalisa wajen fira kenan bahaushe ya kokari da wannan bambancin majalisi wajen karatu majalisa to wajen fira ba a fasa majalisa ba a fasa komai wani ashan din nan ma da ta zama kamar gargajiya ma bai ana ashan suna majalisarsu suna fira suna ciye-ciyensu ko suna dan taba lashe-lashensu in dare kuma a shiga gida a yi abin da za a yi a sake yin sahur wato dai rayuwar ba ta canzawa kwata-kwata to waɗannan za ka ga yadda suka shiga ramadana galibi haka suke fita ba sa samun tarbiyyar ruhi ko tarbiyyar ilimi ko kuma su cika burgamin ayyukansu da lada wataƙila ma su yi asara saboda a wannan wurin zaman firan za a yi ta surutu za a yi ta irin abin da annabi yake cewa man la yad'u qawla adh-dhuhri wal 'amala bihi fa laysa lillahi hajatun 'inda ta'amuhu wa sharabuhu to nabi kenan na uku kuma sune wanda suka gaza wannan ma suka sala wanda suka dauka cewa idan ramadana yazo kawai ya za a yi irin wanda suke cewa bari a kashe lokacin da bacci da chatting da kallon musalsalat akwai wanda yanzu yana nan ya riga ya gama tanadin abinda zai downloading na fina-finai don kawai in ramadana ya zo ya kwanta daka kawai ya zuba data ko ya kunna TV ya yi ta ɓata lokaci wai yana ganin ai tunda lokaci ne na yunwa to bari kawai ya samu dai yadda za a yi dai ya wuce lafiya ɗin to wannan ma asara ce ba ƴar ƙarama ba asara ce wataƙila asarar shi ta wuce wancan na biyu wanda kuma za ka gane asaf mutane da yawa yanzu a wannan babu suke rayuwa kuma tashoshin gidajen TV sun taimaka sosai wajen kawo mutane wannan mummunar al'adar zaniya cikin ramin kallace-kallace na ɓata lokaci wanda tun bayan asubahi in ya fara kallo usirin ya fito azhar kuma al'asar a magariba isha a juna haka nan za a yi ta wannan kallace-kallace har watan ya ƙare musalsala ɗin nan ga sanan kala-kala yanzu ana yin su kala-kala sai iya wanda ka gani da na Hausa da na Turanci da na Larabci da na yarurruka daban-daban to gaskiya wannan asara ce duk yadda mutum zai yi ya kokari ya ga cewa a cikin watan nan ya rabauta da abin da zai zama masa alkhairi ya rabauta da abin da zai zama mashi wato fa'ida in ba haka ba babu amfanin a ce ka riske ramadana wani bai riske shi ba babu wani amfani za mu saurara a nan za mu juya kasa insha Allah وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله